a cewar malaman Mansani Ismaila Mamba a mazhabar Shi'a a nan garin birnin Kwanni kasashen yamma ne ke hukka kasar Saudi Arabia domin kawo tarnaki a gabas ta tsakiya musamman kuntata ma kasar Iran
da yake in kuka duba ina jin kafafen yada labaru daban-daban suna fadin irin abubuwan da suke gudana to dama nan abu azazzan abu ne to kuma abun sai zama kaman kiki marmakon a tsaya a bincike menene ke kawo matsaloli a shirya a zamna wuri guda domin addini ne ci gaba to sai ana ta irin waɗannan abubuwan kamar misali ita Saudi ta yi takane gabanin wannan kisan ta so Iran sai da kake jin America tana magana abu gi Iran Saudi ta so ta tura ta tabuge Iran sirimi ita Saudi da America take sai Saudi ta so ta yanke hulɗanta da America amma yanke hulɗanta da America akwai matsala
sai dai a cewar na ibin masallacin Ahl Sunna na nan garin birnin Kwanni Malam Jadi a lokacin da muke tattauna da shi a yau da Swahi ya ce ana so bangare su ba su yarda a ce kasar Saudi Arabia ce ke yin haka ba domin kare tattalin arzikin kasar Iran ko kuma neman kasashen duniya su kaurace mata
ba wanda ya kare arzikin wani mutum sai Allah sannan Iran ba ta ci da Saudiya Saudiya ba ci da Iran kenan a ce wani ya kare tattalin arzikin wata kasa wannan ba gaskiya bane illa iyaka Iran tana da mai Saudiya tana da mai kenan a ce wani yace sai ya ga bayan wani to gaskiya wannan ni dai ban goyi bayan wannan ba kuma ba ni da wannan ra'ayi
tun lokacin da kasar Saudi Arabia ta aiwatar da kisa ga mutane 47 'yan Shi'a daga cikin su har da Imam Munir Bakr al-Munir a ko ina a cikin duniya musamman a kasashen nafiyar Afirka hankula sunka soma karkata akan yanda abin ke ci gaba da daukar sabon salo na diplomasi a tsakanin kasashen guda biyu Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a shanguriyar Niger